سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلامة دين المسلمين الحمد لله منا أعرضوا لي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta talata hudu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan 9 miladiyar annabi Isa 2020 mun sake dawowa akan karatunmu na tarihi akan tarihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muna kan tarihin uwar mu'minina na Fatima radiyallahu ta'ala anha a jiya mun tsaya akan gabobi na irin tarbiyya da mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin dora ta akai wanda muna cikin fadan halayen har muka gangaro kan abin da ya shafi lamari na aure za mu yi magana kan auren sannan kuma kamar da shi mai littafin ya jero za mu iso kuma kan sauran halaye din ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya daura ta kan su mana idan aka iso kan taba su kamar yadda muka tsaya a jiya akwai wanda ya tambaya wanda ba a samu a karan sa ba shekaran jiya ya yi tambaya din kamar yadda muka fara da mu al'adar tambaya din za a rubuci ne sai a baya in gari yawa sai a karanta jiyar ne ta kaddar ba samu aka fito da ita ba amma an faɗi tambaya ɗin ya faɗa a cikin tarihi da muka yi a cikin surar na Fatima akwai Az-Zahra wanda za ka ji da yawa in an yi Fatima akan mata inkiya da Zahra to shi ne mai san ma'anar Zahra ɗin ba Zahra ana nufin fara ita fara ce al wato Allah mata faran fata kuma da hainin hasken fuska wanda mai wannan littafi yake cewa ba don komai ba sai dan wato yawan kasancewanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce Zahra shine afari mai daukan hankali sosai to annabi sallallahu alaihi wa sallama mun sani a hadisin ainihin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabin da ya fito da daddare ranar 13 daren 14 ran da wata ta fito take haske din sai zama yana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kallon wata yana ganin cewa wai da wannan watan da fiskan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanne ne ma yafi haske ni ne karshe dai abinda amsar ta bashi sai ya gano cewa hasken fiskan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi hasken wata wanda kuma bai zama wani irin dau mafi muni yadda zai zama kuma in ka hasken kamar ya baka tsoro ba wannan shi yasa ake kiranta da Az-Zahra ma'ana wacce take fara kuma wasu malamai suka ce a'a an kira ta ne da sunan tauraro wasu a Hausa ana cewa duk wanda ya ga Zahra zai ga wata ko akwai wani tauraro mai haske kusa da wata duk lokacin da aka ce maka wata sabon wata ya tsaya to za ka kusa da wata din akwai wani tauraro mai haske to ana kiranta Zahara to shi yasa sai ake cewa duk abu mai haske ita in ci ta zo da haske sai a ce mata Zahara to wannan dai shine sunan nata sai auren na Fatima alaiha salam muna fata dai Allah ya sa yau kan mu samu mu kammala tarihin ta mu samu mu ƙara gaba na Fatima alaiha salam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aurar da ita ga sayyidina Ali karamallahu wajhu kamar yadda muka faɗa bayan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da sayyidina Umar sun zo sun ainihin nemi auren ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aurar da ita bayan ya aurar da ita kuma sai ya faɗi dalilin da yasa wato bi bawa manya-manyan aminan nasu ba je dai mun dan faɗi ma kaɗan daga cikin dalilai din cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƙarfi ta wani wuri to da haka shi yasa
ba samu shiga wancan karfin ba mana su sura kanan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi duka ya aure ayyan su sai zaba biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ayyan su kaga kowa dai ya samu abin da ya samu kenan da haka sai zama Allah bai kaddara dukan su biyu ya ba su nana Fatima to ranan da yazo zai aurar da ita abin da ya faru shine bayan sayyidina Ali karramallahu wajhahu an ba shi shawari cewa je ne mai auren ta ya tashi ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ado dan yaje ya nemi izinin mahaifinta domin yayi magana da ita wannan yawa na matasa gaba ce mai matukar muhimmanci wato shi musulunci yana da nasu tsari ba irin yadda muka kawo kanmu tsari yanzu ba ba a so gaskiya mutum ya tarbace magana da ita kai tsaye ba tare da yayi magana da magabatanta ba ma dama dai ana so abinda za a kulla din a samu albarkarsa in ko kawai daman ajiri ma sha kida ne a yi a waƙe kawai to wannan sai ya zama duk wanda a gani a hanyar za a kai wanda ita ma kanta ba sai in ta samu kikkiawar tarbiyya duk wanda ya tare ta hanyar za ta ci a kai zo gida in dai da gaske za a yi da haka sayyidina Ali bai tinkari nana Fatima ba gashi gidansu ɗaya bai mata maganar komai ba sai da ya samu mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya zo ma cikin kunya yana sunkuyar da kai annabi yana tambayar sa me kawo ka eh dan shi wucin da yake ya rasulullahi na zo neman aure ne na yarka Fatima az-Zahra annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya saki koya wa duniya wani karatu ana cewa musulunci bai zo da auren dole ba eh gaskiya wannan shine ra'ayi mafi rinjaye musulunci bai zo da auren dole ba inda ake ganin kaman auren dole ne ma to kusan ba auren dole bane ma'ana kamar yadda mai risala ya kawo mahaifi yana da dama ya aurar da yarsa ba tare da ya tuntube ta ba amma malamai suka ce mafi yawanci haka yana faruwa idan ta zama karama ce sosai in karama ce sosai ba wai an tuntube ta ma shirme za ta yi ba za ta iya ba da amsar da ya kamata ba to wannan mahaifi zai yi mata zabi in yi mata zabin kuma shikenan wannan zabi yayi idan ta ga yayi nan ma idan kuma ta ga bai yi ba ko da karamar ce to madama bai tare da ita ba to ana iya warware wannan ainihin engagement din wannan wato nema din da aka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zartar ba bai ce ya ba sayyidina Aliyu a wannan na Fatima ba sai da ya shiga gida ya ce to bari ya je ya nemi ta bakinta ita kuma ya ji me ra'ayinta akan neman da sayyidina Aliyu ke yi ma ya kira ta ya ce mata dan uwanki da kika sani wanda ya tashi a cikin wannan gida Ali bin Abi Talib yana neman aurenki me kika gani sai kai shiru ta sunkuyar da kai saboda kunya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai yayi murmushi a wata riwaya ma aka ce yayi dariya yace a shikenan ibnu hasumatuha wannan shirun da ta yi din to shine izinin da ta baya ma'ana ta yadda a daura mata aure da sayyidina Ali karramallahu wanda sai ya zama shine abinda ake amfani da shi wurin gane cewa mace tana so ko ba ta so wanda mafi yawanci al'ada in mace ba ta so da an ce an ba ta wani to ta ce ba ta so din wannan ba sa jin nauyinsa amma ta ce tana so din shi ne suke jin nauyinsa da haka ta ce in ba ta son kawai za ta yi fitowa a lokacin ta ce ba ta so sai malamai kuma suka ƙara junan sani suka ce to idan ta yi shiru amma kuma sai a ga tana kuka ya za a yi da ita ba ce ta yi shiru amma kuma tana kuka to malam fijo suka ce to a duba hawayen yanayin hawayen idan hawayen suna da zafi to lalle ba wuya tsoron mahaifin ne kawai ya sa bata nuna cewa bata yadda ba saboda akwai yanayin wani razanarwa da iyaye suke da shi da izza wasu kuma dama haka Allah yake gadar musu da kwarjini sai ga ko ƴaƴansu suna shakkan ba komai suke iya tinkarar su kai tsaye ba da haka in aka ji hawayen da zabi to fa lalle ba ta so ne amma ba za ta yi faɗa ba kamar ma za a yi haƙura na'am
ya taba su zai
shi bai binti yana da dama ya taba hawayen ne tunda shi Muharram ne shi yarda shi idan kuma aka ji hawayen da sanyi sai a ce to wannan hawayen murna take saboda murna dadi idan mamaye mutum to yana iya yin kuka saboda dadi din in dadi ya same ka wato ba za ka iya dariyan ba ma sai dai kai kuka kawai wanda an ga haka ranan da sayyidina Abubakar yayi ta kuka ko annabi ya yarda zai hijira tare da shi saboda dadi ba dariya yake ba in kaga abu ya same ka kana dariya ma to kila abun wallahi karami ne in babba ne kuka zaka fashe da shi ko ba za ma ka iya dariya ba ni na ga haka lokacin da muka je aikin haji lokacin da muka yi ido biyu da Ka'aba maimakon yin dariya sai naji kuka ya zo min kawai saboda yanayin dadi a ce da yau ga ka anan dakin Ka'aba almasjidul haram da sauran karfinka da komai zaka gudanar da wannan ibada kai wannan abu ne mai dadin gaske ba za ka yi dariya ba sai dai kai ta kuka kawai to haka malamai suka ce idan aka ga in hawayen masu sanyi ne to wannan kuka ne kawai na murna da farin ciki shikenan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murmushi yana dariya yana cewa kai shikenan wallahi ta yarda idnu hasu matu wannan shirin da ta yi din ma'ana amsa ne kuma laraba ma suna da wani kalin maganar su dake shi ba larabe ne kuma san kalin maganar su mafi yawanci bai cika saba a ka'idar larabci ana cewa as-sukutu ridan ma'ana shiru ma amsa ne lokacin da ta yi shiru din ta yarda kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa inna allaha amarani an uzawwija fatimata min ali lalle Allah madaukakin sarki ya umurce ni aurar da yata na fatima ga sayyidina ali karramallahu wajhahu wannan hadisi imamu tabarani ya kawo shi fi mu'jamil kabir din sa imamu al-baihaqi ma kawo shi sannan ya ce riwayatuhu thiqatun wanda suka rawaito shi ingantattun mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi murna ya koma kuma mataki na biyu na aure tunda yanzu kam an samu daidaito tsakanin wacce za a aura da wanda zai aure ta shi daman yana so ya zo ita kuma da aka zo nema ita ma ta amince tana so shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi mataki na gaba shine matakin wato sadaki amma kafin mu je wannan magana da na dauko da zuna magana auren dole lalle gaskiya hadisi da yawa sun yi magana kan ba a son auren dole din nan saboda kowa ma dai mu na kan a nan Najeriya mun ga irin yadda auren dole yake jawowa wata sai ta sa miji ma dan fiya fiya kawai ya mutu kaga an yi asara kowa ta yi gurin kashe shi ko ne abu mai kama da haka to kaga magana ba ta yi kyau ba shi aure gaba daya ana gina shi ne akan soyayya shi yasa Imam Shawkani yake fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama na tazawwajul wadudal waluda ku aure mata wanda kuke son su kuma suke son ku masu haihuwa to shi da ya tashi wannan hadisin sai ya masa babi cewa babin irin macen da ya kamata mutum ya aura ita ce macen da yake son ta kuma take son sa in ya zama shi yake son ta ba ta so akwai fadamuwa in yi tafi ke son sa baya so nan ma akwai damuwa dole ya zama yana son ta tana son sa to Allah ya da zaman zai yi kyau sannan maganan auren dole wata mata ko wata budurwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci a lamarin ta wanda kuma sai ya zama darasi ga al'umma gaba daya ma'ana babanta ne ya aura mata wani wanda ba ta so kawai bata tsaya ko ina ba sai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baba na ya aura mini mutumin da ba ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lamarin auren yana hannunki in kin yarda zaki zauna da shi haka ba kiya son sa shikenan in kuma baki yarda ba to an raba abin da bai dauru ba ta ce ya rasulullah na yarda da zabin baba na zan zauna da shi koda ba shi daman na zaba wa raina ba na yadda da zaɓin babana saboda girmamawa gare shi amma daman na zo na yi tambayan nan ne don a kubutar da 'yan baya kar a sake wani irin abin da aka min saboda kar a sake wata irin abin da aka min shi yasa na kawo ƙara wurin kotun koli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama yayin hukunci din ta mataki na biyu na aure annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sayyidina ali to sai maganar sadaki ka kawo sadaki da za a bata wato kafin a daura aure sayyidina ali karamallahu wajhahu ya rasulullah kusan ni kam yau bani da komai da bai ci ka tina daya wato sulken nan da na baka na hukumiya na wani yaki da muka je da aka zo ana raba ganima ka samu wani sulke ce na tina yace to ka dauko shi mu masa kudi in an masa kudi sai ya zama wato wannan kudin an yi sadaki da shi kuma haka aka yi sayyidina Ali ya dauko to rage fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ba farfa da ci ba abinda ba ci akwai masu kudin ana dauko ta sayyidina Usman ne ya ganta yace na sai ta dinari 400 ga masu siya ai akwai masu siya a lokacin ya lokacin shi ya wuri abun annabi sallallahu alaihi wasallam ai babu jikka kada ya je a dawo ko ai ta sawu da sawu a je sawu da ai ba mu gama nazari ba dai ba mu duba a kai goro a kai ga to wannan kan duka wasu al'adu ne ranan shekaran jin mun yi tafa da akan wannan abun ko ya wahalar da mu sosai shi ya jawo adadi da yawa na samari ba su da aure ya ja adadi da yawa na mata ba su da aure saboda wannan ƴan tsakanin da ba shari'a ba da muka zo muka libga a tsakani wanda suke wahalar da kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da su da haka sai aka zama ya aka kawo wannan barguwa wannan ainihin silke aka yi masa kudi dirhami 400 haka a wata riwaya dirhami 480 kusan dirhami 500 kenan ya dau wannan kudi aka danka su ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasa wannan kudi kashi biyu kashi daya yace a je a sayo turare kayan kamshi wannan aure dole a sai da turare sannan kashi na biyu kuma yace a je a sayo kayan abinci da kuma abubuwan da za a rika amfani da su na yau da gobe a gida haka aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka zo aka ainihin daura wannan aure mai albarka a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sahabbai da yawa sun halarci wannan aure an daura wannan aure ne a kusan cikin irin wannan wata da muke ciki kamar yadda ya zo a cikin wannan riwaya ta tafsira na Ibnu Jawzi an daura wannan aure a cikin watan Safa ma'ana hijira tana da shekara biyu a lokacin aka daura aure tsakanin sayyidina Ali karamallahu wajhahu da na Fatima shi sayyidina Ali a lokacin yana da shekara 20 yana da shekara 25 ita kuma na Fatima tana da shekara 18 a lokacin aka daura wannan aure abubuwa da suka faru a takaice a cikin wannan aure na farko dai bayan an daura aure kamar yadda aka saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shirya wannan amarya za a kai ta daki da aka shirya ta za a kai ta daki an mata wani irin shiri da kusan babu amarya da ta samu irin wannan shiri din annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya dauko alfadarinsa mai albarka cikin ɗaya daga cikin ababen hawansa yace akai za a daura ita amarya din a je da ita kaga anan samari aka yi timbadi za a ce amarya ko da gidan ku sani ba za a kai ta a kafa ba a samu dan abun hawa dai saboda girmamawa kaga samari sai ai ta zagaya an gumma saboda ga gurin kurkusa dai an ba shi ai ta zagaya saboda kiyaye wannan sunna din cewa girmamawa ne gare ta ya zama an dauke ta akan abun hawa a kai ta wanda kuma babu nisa din tsakanin gidan da aka aje na Fatima radiyallahu anha da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don dama yadda abun ya faru a daidai lokacin da za a yi wannan aure sayyidina Ali karramallahu wajhahu yana neman inda zai aje matar a nesa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ji labari sai masa ishara cewa ya tuntubi wani kawunsa madad da ake kira Harithatu ibn Nu'man Harithatu ibn Nu'man mutum ne mai harkokin gidaje yana da gidaje a kusa da ma'ana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na nan Madina shikenan sai aka daidaita da shi ya bada ainihin wurin zama kyauta ga sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya zama kusa da masallaci ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa ga wannan yata sama yace a fasa masallaci din alƙofa ta yadda da ya fita masallaci zai shiga gidan kyattasa ya san halin da take ciki sannan ya kuma haka aka yi har yanzu ka je ka masallacin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ba da Fatimatu Zahra ana kofar na Fatima ne annabi ne ya sa aka fasa kofar ta wannan kofa din yake fita ya shiga gidan Nana Fatima ya sanya iyayenta su ne suka yi mata rakiya ma'ana iyayenta sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne ainihin suka yi mata rakiya sannan da ainihin yakin donanta ma'ana ya Abdul Muttalib kenan yan uwan babanta ma'ana yan uwan kakanta kenan ko ma'ana yakin donan babanta banato Abdul Muttalib irin suna na Safiya su ne suka ainihin baraka ta har zuwa dakinta sannan Salmanul Farisi shi aka sa ya ja alfadari din sannan a cikin maza kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa suka yi rakiyan bayan Salmanul Farisi akwai Sayyidina Hamza akwai Sayyidina Aqil bin Abi Talib duka suna ciki suka zazzaro tukuba ana dai ana nuna wani alamta wani abu alama na biki da ake yi Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ainihin so idan za a irin wannan biki na aure ya zama an yayata shi yana cewa alimu bin nikahi wa kulkin ba yayata aure amma ku boye nema saboda kar wani ya bata ma gani kuma in kana nema kan ka boye amma in ka samu kuma to kar ai auren a boye ta yi daji ba zan gaya kowa ba ba haka bane kai magana ka gaya mutane addu'o'in da za su yi maka tasiri a cikin rayuwar auren gaba ki daya Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yarsa da kanta da kansa ta hau ainihin wannan doki wannan alfadari sauran mata da suke cikin gida da ƴan makota aka ainihin rakata suna kabarbari kaga ba irin rakiyan auren mu na yanzu suna iyu suna wannan ba su kabbara suke yi suna tasbihi ma'ana suna tsarkake Allah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haka suke yi saboda ai ibada ce aure ibada ce sun yi waken ma saboda Nana Aisha radiyallahu anha tana daga cikin matan da take raka mata ɗakin su in an yi aure to ita ma tana daga cikin wanda suke waki amma a wannan kamar yadda mai wannan tarihi ya kawo ba Nana Aisha bace ta yi waken ma'ana Nana Hafsa ne ta yi waken yar sayyidina Umar radiyallahu anhu ita ce ta yi waƙe a cikin wannan aure na Nana Fatima tana cewa Fatimatu khairun nisa'il bashar Nana Fatima ita ce mafi alkhairin matan halitta wa man laha wajhun ka wajhil qamar ya wacce take da fiska kamar fiskar wata sannan faddalaki Allahu ala kulli alwara Allah ya fifita ki akan dukkan halitta bi fadli man kussa bi ayi zumar da falalan wanda aka kebance shi da ayoyin nan na suratul zumar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam zawwajaki Allahu fatan fadilan Allah ya aura miki matashi ne falala ani aliyan khairu man fil hadar wato ina nufin sayyidina Ali mafi alkhairin wanda da kada suke rayi a cikin wannan zamani saboda a matsayinsa na kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune ƴan waƙe-waƙe da aka yi tai a lokacin da za a kai Nana Fatima ɗakinta sannan bayan an kai ta ɗakinta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake komawa a ranan kenan ma'ana ba a irin na yanzu a ce an yi aure sai an yi kwana kaza sai an yi kwana kaza a ranan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake koma kamar da ya zo cikin hadisin Abu Yazid al-Madani yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika wa sayyidina Ali karramallahu wajhahu yake cewa kada ka ainihin kusanci matarka har sai na zo shikenan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wannan gida bayan amarya ta tare ɗakinta yace a kawo masa ruwa aka kawo masa ruwa yi addu'a yi addu'a yi addu'a yi addu'a yansa ya tofa a cikin wannan ruwa sai ya kira sayyidina Ali sai ya fara sa wannan ruwa, sannan ita ma ya kira ta ta taso ma tana jin kunya, ma'ana tufafinta yana dan jan kasa kadan, ta iso gun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yayyafa mata wannan ruwa. Da bayan ya gama yayyafa mata sai ya hango dan duhu a bayan kofa sai ta wani duhu nake hango a bayan kofa kuma sai aka ce sai wacce take bayan kofar sai akwai Asma'u bint Umais, ma'ana ta makale a dan bayan kofa, ma'ana tana da gaci wanda suke yi wa amarya cewa matan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su da suka fito sai ya zama ita ta dan makale a bayan kofa. Shikenan sai Asma'u bint Umais take cewa Asma'u ce bata karisa ba sai Annabi ta Asma'u bint Umais tace kwarai kuwa Asma'u bint Umais sai yace am aki bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jiti karamatin li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ke ma kin zo bikin yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda girman annabi sallallahu alaihi wa sallama ne tace eh wallahi qala tana am tace eh wallahi qala sai fada'ali du'an innahu al-awtaq amali indi tace cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wata addu'a tace ni addu'an da yemin ma sai naji ta yafi min garanti akan duk ayyuka na da nake saboda shi mai magana ne da Allah subhanahu wataala, mana ya mata addu'a na alkhairi na wannan biki da ta halarta. To wannan kenan bayan an daura aure, Nana Fatima radiyallahu anha ta koya wa duniya wani karatu inda ta yanke wato uzurin dukkan ko in ce sabanin dukkan masu sabani, saboda malamai sun yi sabani musamman malaman malikiya, wasu daga cikin sun tafi cewa mace idan ka aure ta ba dole ne ta girka maka abinci ba, ba dole ne ta yi maka sauran yan dawai ne yi da ayyukan gida ba, yau ba dan wannan ka kawo ta ba, haka ayyukan gida kai ne da wannan ayyuka din ko kuma ka nemi wanda zai yi, haka suka tafi. Amma malamai sun musu rubdugu suka ce ina ai koyi ya kare a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu duba mu gani yaya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yan aiki ya kawo musu, a'a bayan aiki ya kawo musu wasu suke. To amma su ma kuma wanda suka kafa hujjan suka ce a'a to ai lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo musu yan aiki ba, amma kuma yana tsayawa a gidan ya taya su aiki. Duk aikin da matan suke a cikin gida yana yi, yana hura musu wuta, yana dinke musu tufafi, yana yanka musu nama, yana gyara musu takalmi, duk aiki da ya tashi da cikin gida. Don wani sahabi ya zo ya tambayi Nana Aisha, yace Nana Aisha ki gaya mini ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu dai a wajikan mun sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, amma a cikin gida fa ya yake? Yace wai ai kana fi mihi nati ahli, yana dawainiyar iyalansa, duk wani abun da ya zama dawainiya ne su za su yi, to Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato shi yake musu wannan dawainiya. To shi su da wannan suka dogara suke cewa lallai shi miji shi yake da haƙin yi wannan dawainiya. Amma sai ya zama an ba su hujja da amsa akan wannan na abin da ya faru na Fatima radiyallahu ta'ala anha, cewa ita kuma ita ce take aikin gidanta da kanta, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya koyar bai koyar cewa a sama mata ma'ana yar aiki ba, ita take ayyukan gidanta da kanta da ita da mijin nata sayyidina Ali karramallahu wajha. A cikin wannan zamantakewa ta aure har ya kai ga ayyukan gida din sun mata yawa, dawainiyar ta yi yawa, gashi Allah subhanahu wataala ya kawo musu haihuwa da wuri. An yi auren hijira tana da shekara biyu bayan an dawo daga yakin Badar, sannan lokacin da hijira ta kai shekara uku Allah subhanahu wataala azurta su da ɗa na farko shine Imam Al-Hasan, aka haife shi. To kaga ga dawainiyar jariri, ga dawainiyar abincin gida, ga irin wahalar da suke sha na da ba irin na yanzu bane, abincin da ake ci nika shi ake yi, har ya kai ga hannunta ya yi kanta saboda nika. Shi ma haka sayyidina Ali dawainiyan ebo itace ayi nan ayi nan ayi nan, to ranan kawai sai suka ji labari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kawo masa bayi, ya samu bayi da yawa, shikenan sai su fa shawara wanda ada so miji ya shawara da iyalinsa a cikin lamarin da ya shafe su gabaki daya. To yanzu ya zamu yi wannan aikawaniya ya rago mana, sai yanzu tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama an kawo masa bayi kuma cikin bayin nan akwai mata, mu je mu roƙe shi ya bamu guda daya, sai ka zo ka rika taya mu aiki. Shikenan Sayyidina Ali yace to na baki izini ke ki je ki roƙa mana. Shikenan ta tafi. Nana Aisha take cewa da ta zo ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kunya, Annabi shi ya san abin da ya kawo ta, yace me ya kawo ki? Sai ta ce ya Rasulullah na zo in gaishe ka ne. Ya to shikenan, kenan ta gaisa ta kama hanya ta tafi, wanda har Nana Aisha tana sifanta tafiya ta ce kai ban taba ganin wanda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wurin tafiya da kallo da tsawwa da zama irin na Fatima. Abu duk yadda Annabi yake tafiya haka take tafiya, yadda yake kallon abu yake juyawa hankalinsa ya koma kan abu haka take. Yace sai ta kokarin su kama hanya ta tafi. Da ta dawo gida mijinta ya tambaye ta yaya wani hali muke cikin, ba shi labari? Yace wallahi kunya take ji ta gaba, ba ta samu ta gaya masa ba. Wannan yana ɗaya daga cikin dabi'a halin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina ta. Malamai suna cewa ita kunya wato hasanun ne lil rijali, amma lil nisa'i a hasanu. Suna kunya abu ne mai kyau ga maza, namiji ma ana so ya zama mai kunya, saboda hadisai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta gargadi akan kunya, yace amma ya fi kyau ga mace. Mace kam ta zama mai tsantsan kunya, mace da ba ta da kunya, yanzu su malamai suka ce kamar miya ne da babu gishiri. To kaga zai zama da ita zai ba da wahala saboda rashin kunya ta, ya wajaba ta zama tana da kunya. Shikenan Sayyidina Ali sai ya taso kawai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yake cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, ga fa abin da ya zo da Nana Fatima, amma kunya ya hana ta gaya maka. Sai ya ce to haka aka yi, to naji buƙatar ku, amsar da zan baku ba za ku samu bawa ko baiwa yanzu ba, saboda waɗannan bayan akwai abin da na shirya zan yi da su, akwai waɗanda suka fi ku tsantsan buƙata, ai ku kuna da abin da za ku cin, kawai ƙoƙarin ya za ku yi ku sarrafa abin ne. To akwai ahlus suffa, ma'ana zubayen farko ke nan, inji malamai, wanda su sun tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ridha al-Misri yake cewa adadin su ya kai kusan mutum 400. Su ba su da gida, ba su da mata, ba su da komi, ba sa zuwa kasuwa, ba abin da suke yi in banda ibada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har Al-Qur'ani yake yaba su lil fuqara'i alladhina ukhsiru fi sabilillahi la tadiruna darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Idan wani wanda bai sani ba ma sai ya dauka su mawadata ne, kuma saboda kariya ba sa roƙo, ba su da shi ko ba sa roƙo, da aka ɗawainiyar abincin su yana kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi yake ciyar da su. Jagoran su, mai gidan su gaba daya, wanda Annabi ya shugabantar musu shine Abu Huraira. Karatu kawai suke da ibada a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce to ba zan ba da wannan bayin in bar ahlus suffa cikkunan su suna nadewa saboda yunwa ba, zan saida wa'innan bayi in saya wa'innan sahabban a yanzu. Kenan magana ta kare, koma gida ya bawa matarsa amsa. To ka san dole za su shiga damuwa, suna ganin su kyallele ne, da dukan su kyallele ne, dan an ce suna zuwa ma wani lokaci gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana kowa ya gwada bajintarsa, ma'ana suna tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin mu biyu wa kafi so ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Lalle an ruwaito cewa Ibn Abi Asim ya ruwaito a cikin Usdul da Ibn Asir a cikin Usdul Ghaba, da Imam Al-Haythami duk sun ruwaito cewa wata rana da Fatima alaihi salam ta shiga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Ali suke ainihin majayiya, saboda irin yadda yake kulawa da su, wato su kansu ba sa iya gane wai sayyidina Ali ya fi so ne ko ita na Fatima shine yazo yake tambaya shine suka zo suke tambaya cewa ayyuna ahabbu ana aw Fatima sayyidina Ali shi yake musu tambaya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu biyu kan wa kafi so ne ni ne kafi so ko kuma nana Fatima annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada amsa mafi balaga sai ya ce to Fatima tu ahabbu ilayya minka nana Fatima dai ita nafi so fiye da kai amma wa anta azzu alayya minha a wurin daraja kuma to kai kafi ta daraja a gura amma in soyayya ne kuma na fi son ta akan ka amma a wurin daraja kuma kai kafi ta daraja a gura shikenan kaga ya raba musu tunda ita iyali take ga sayyidina Ali karamallahu wajha shikenan da dare yayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo gidan nana Fatima da ainihin sayyidina Ali ya samu ma sun kwanta za su yi bacci kamar da Bukhari ya rawaito sun lulluɓi da wani gurgu idan sun ja sun rufe kayansu sai kafarsu ta fito idan sun ja sun rufe kafa kuma sai kai ya fito saboda karancin bargon shikenan har sun zo suna kwance da suka sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam har za su tayi sai ta kuyi kwanciyar kuyi kwanciyar ala akhbirukuma bi khairin ma sa'altumuni in ba ku labarin mafi alkhairin abin da kuka tambaye ni mana da zuwa kun je ku roke ni wani abu suka ce to in ba ku wani abu mana da yafi wannan abun alkhairi fiye da abin da kuka roke ni alkhairi kace bala ya rasulullah rasulullah to abam yace to kalimatun allamani hunna jibrilu wasu kalmomi ne malaika jibril ya koya mini ga yadda suke wannan ita ce cikakken riwayar shi yasa ma na tafi gunta kai tsaye yace duk bayan kowace sallah bayan kun yi subhanallah walhamdulillah allahu akbar 33 da kuke na bayan kowace sallah to tusabbihani fi duburi kulli salatin ashra wa tahmadani ashra wa tukabbirani ashra kuyi tasbihin nan ku saki tasbihin goma subhanallah goma ku saki alhamdulillah goma ku saki allahu akbar kafa goma sannan wa idza wannan wani aiki ne fa na musamman bayan wancan da ake na bayan sallah wa idza awaituma ila firashikuma idan ku ga zo ku kwanta kuma a makwancin ku za ku yi bacci kafin ku yi bacci nan ma fasabbiha salasan wa salasin kuyi subhanallah 33 wa ahmada salasan wa salasin kuyi alhamdulillah 33 wa kabbira 34 kuyi allahu akbar 34 in ka tara baka 100 ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan tasbihin ya fi muku daga dukkan wani mai hidima da zan bawo kuma shikenan a gurguje malaman tarihi suka ce tunda suka kama wannan tasbihi kuwa sai suka daina ganin wahalan ayyukan gida Allah ya dauke musu wahalan aiki gidan sai ya zama lokaci guda duk abinda suka kama sai su ga yana yiwuwa cikin sauki sai su gama aikin ba tare da sun gaji ba da haka wannan sirri ne mai girma mai wannan tarihi yake cewa daga irin sahabbai da suka samu irin wannan tarbiyya in ƴaƴan yanzu ne za su haba malam in zaka ba mu bayi ka ba mu bayi wanda zikiri kuma zaka ba mu mu da muka zo neman bayi zikiri zai maye madadin bayi ne sai gashi ko zikirin ya maye musu a madadin bayi dan daga wannan lokacin bata sake kukan aiki yana bata wahala shi ma bai sake kukan aiki yana bashi wahala kuma yace daga ranan ya rike wannan tasbihi kullum sai yayi wannan tasbihi na bayan sallah din da kuma na lokacin da zai kwanta yi bacci har wani ibnul kawa yake tambaya sai yace har ranan waqiatu siffin lokacin da ake ta yaki a farkon halifancin karne yace har wannan ranan sai da yayi wannan wurin a irin wannan adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bashi sannan malamai suke cewa musamman malaman sufai suka ce to da wannan hadisin ne ake bada adadin wiridi a dariƙar sufanci da haka wanda ya ce ai bada wiridi kai adadi kaza bid'a ne to fa annabi ne fara raba bid'a ce to ai wannan in extra ne an extra ne daman wiridin dariƙun sufai extra ne bayan ka gama farillanka ne in ka ga za ka iya sai ka zo kai to su ma bayan sun gama duk farillansu ne ya ba su wannan aikin ya ba su lokaci ya ba su adadi to shi ma daman dubu dariqa kowace dariqa ce yanzu a baka za a baka lokaci a baka adadi kuma a baka irin abin da ake so to gashi annabi shi ya fara bada adadi ya fara bada lokacin da za a yi irin wannan aiki din sannan a gurguje ɗan uwa lokaci yana a raran mu abinda zan rufe mana da shi shine akwai wata sunna da muka manta ta kuma sunna ce mai girman gaske musamman irin halin da muke ciki akan wannan gaba din ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Ummu Salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ina so in yi addu'a amma wani hanya zan bi in nayi addu'an taki Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a taki Allah subhanahu wataala ya karba min wannan addu'a din annabi yace idan zaki addu'a kice subhanallah 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 sau goma walhamdulillah walhamdulillah sau goma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau goma yace sai ki faɗi buƙatar ki yace kina faɗan buƙatar ki ke baki sani bai ce amma abinda Allah zai baki amsa na wannan buƙatar naki fa'altu 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 ammiki kawai abinda kika roƙan an yi kawai wannan kaga wani sirri ne na addu'a in ka zo za ka yi addu'a to lalle ana so ya zama ka gabatar da addu'a din da subhanallah walhamdulillah Allahu akbar goma goma sannan a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama asirin addu'a ya bada salati kamar yadda imam abubakar al-jayyid ya kawo salati ne cewa addu'a bayna salataini alayya la turat idan kai addu'a za ka yi addu'a to kai wa annabi salati a farko sai ka fadi bukatunka a tsakiya sai ka sake wa annabi salati a ƙarshe to Allah ya yarda annabi ya ce Allah bai zai karbi abin da aka yi a farko ya karbi abin da aka yi a ƙarshe ya bar mun tsakiya shikenan albarkar na farkon da na ƙarshen kai bukatunka da suke tsakiyan duka sai a kora sai su ce to lallai wannan kenan in Allah ya yarda gobe za mu ci gaba da wannan gaba ta aure ta rike mu sosai Allah ina so a ce da yau kan mun kammala tarihi din amma insha Allah ta'ala muka zo gobe za mu karisa insha Allah ta'ala mu ji irin yadda zaman auren yake kuma malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin cikamakin annabta da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai annaba wanda sun yi aure sun zo su ma ba su ma yi aure ba balle su haihu wasu kuma sun yi aure amma ba su haihu ba ina fata an fahimta to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure ya haihu kuma ya bi 'ya'ya mata kuma wannan 'ya'ya mata nasa kaf sai da kai su ɗaki sai nunawa mazaji da iyaye irin yadda ake mu'amala da 'ya'ya kafin a aurar da su da kuma yadda ake mu'amala da su har bayan ma an aurar da su zamu irin yadda yake zuwa gidan na Fatima alayha salam wanda shine sanadin da yasa aka mata kofa kusa da masallaci sannan kuma da yadda in matsala ta taso mazaje mu yi hakuri ba gidan da kura ba taso in matsala ta taso to ga yadda za a bi a warware cikin sauki duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ba mu misali a cikin rayuwar Nana Fatima da Sayyidina Ali da kuma rayuwarsa shi ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ainihin matansa dan a kwantarwa su mazaje hankali ce an kaga gidan ya sarkafe ya yi wani iri haka baka gane wa gidan ba to akwai gidan da yafi kowanne gida daraja ma an taba samun wannan sarkafewa da haka sai ka bi abin a sannu ba fushi ba tsanantawa har a samu a tsallake wannan ayoyin da aka Allah subhanahu wataala ya dace da mu abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu ladansa abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shi nan Allah ka gafarta mana mu ƙara miji